A wajejen karfe 8 da rabi na daren Alhamis ne maharan da suka zo cikin motoci biyu kirar Hilux suka afkawa tashar bincike ta jami'an tsaro da ke ƙauyen Laudu a tazarar kilomita 13 kan hanyar Sayi. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula uku a cewar wata majiyar da ba ta hukuma ba. Dr. Bunti Jallo, masani akan sha'anin tsaro, mazaunin gundumar Yamai ta biyar ne, wato shiyar da ke makwabtaka da ƙauyen da abin ya faru.
Waɗansu ɗan ta'adda sun ka kawo hari, wasu da gendarmerie da yana kilo 14 da Yamai bisa hanyar Sayi. An ka ce sivil uku sun mutu, kuma ɗan ta'adda sun yi gudu da kat-kat biyu.
Kawo lokacin aika wannan rahoto ba wasu bayanai a hukunce, to amma wani rahoton majiyar tsaro ya tabbatar da afkuwar lamarin, ya kuma kara da cewa maharan su kimanin 20 sun fito ne daga wajen garin Sayi cikin motoci biyu, inda suka lullube kansu da tamfol da nufin ɓadda kama. Isowarsu tashar binciken ke da wuya suka shiga buɗe wuta, jandarmomi sun maida kakkausan martani. Sai dai hakan bai hana wa 'yan ta'addan arcewa da motoci uku ba, cikinsu guda ta hukumar jandarma da bindiga AK-47 guda, sannan mutane uku sun hallaka dukkansu farar hula, yayin da jandarmomi biyu suka ji rauni waɗanda aka kwantar a asibiti. Dr. Bunti Jallo na alakanta wannan al'amari da karancin matakai a yankin da matsalolin tsaro suka ta'azzara.
Ayyai su wannan Alliance des Etats du Sahel an kace bisa a gamso jawa na kasa uku su kokwa da dan ta'adda. In kaman sojawan Burkina sun shiga abin da ake ce offensive, kaman sun kai hari suna buga dan ta'adda, ya kamata ake namu da munan Mali su ma sun ka tashi sai a gamu. Amma in sojan kasa guda kadai ne suna ta kokwa da dan ta'adda wadancan ba su tashi ba, me ake yi? Wanda an kawar for example dan ta'addan da an kawar daga Burkina Faso sai ya yi reply Niger.
Wannan na zuwa ne kwana guda bayan kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani malamin makaranta a ƙauyen Bakanta na gundumar Makalondi jihar Tilaberi. Sharif Isufu shi ne babban sakataren ƙungiyar malaman kwantaragi ta SINASEF.
Abun da bai da daɗi ne aka aiwatarwa bisan malamin makarantu. 30 ga watan Oktoba da ya shuɗe ne wa'annan 'yan ta'adda suka zo suka ɗauki wa'annan malaman makarantu mutum biyu. To sai ranar Laraba shekaran jiya kenan kuma suka dawo da wa'annan malaman makarantu a wurin da suka ɗauke su. Nan kuma wannan wurin ne suka halaka rayuwar shi, sannan kuma suka salami wancan gudan.
Wani al'amarin mai nasaba da sha'anin tsaro shine wanda ya wakana a ƙauyen Chalkam na ƙaramar hukumar Torodi, kilomita 20 da garin Samira a ranar Laraba, inda aka yi arangama a tsakanin 'yan sa-kai da 'yan bindiga. Matsalolin tsaro a yankin Sahel wani abu ne da ake magani kai yana ƙaba. Tsanantar al'amarin nema ya sa sojoji a ƙasashe uku da abin ya addaba, wato Mali, Burkina Faso da Niger suka yi juyin mulki da nufin samo mafitar abin. Sai dai kuma dukkan kokarin da aka sa gaba a cikin gida ko a ƙarƙashin inuwar kungiyar da aka kafa ta IOS ana iya cewa har yanzu da sauran rina. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.